sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Asabar 26 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗan majalisar dokokin ƙasar Ghana sun yi kira akan gwamnati ta hanzarta kwaso ɗaliban ƙasar da suka makale a Ukraine sakamakon hare-haren da Rasha ke kaiwa ƙasar. Bayan haka za ku ji cewa masu sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya sun ce da sauran rana a kaba bayan sanya hannu akan sabuwar dokar zaɓe da shugaba Muhammadu Buhari ya yi.
Zaka ga kamar su wa'annan delegate da ake zaɓe kafin a baro jiha gwamna ya ce musu in kun je ku zaɓe wani to ba mutum tunanin cewa za su zaɓi mutum wanda zai yi kishin al'umma, saboda haka yana ɗaya daga cikin unhwanin wato shi talaka kuma a san cewa ana yi da shi.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Asabar an jiyo ƙarar fashewar abubuwa da harbe-harben bindiga a Kiev babban birnin ƙasar Ukraine, yayin da dakarun Rasha da Ukraine ke fafatawa don karɓe iko da birnin, kuma sojojin Rasha sun shiga birane biyu a rana ta uku da Rasha ta kutsa Ukraine. Shugaba Vladimir Zelensky ya faɗa yau Asabar cewa babban birnin ƙasar Kiev na ci gaba da kasancewa a hannun Ukraine, yayin da jami'an Ukraine suka bugaci 'yan kasar da suka hari ta daga sojojin Rasha. An kai wani hari kan sansanin soja a babban birnin kasar, amma sojojin Ukraine sun ce an yi nasarar daƙile harin. Da sanyin safiyar yau Asabar wani makami mai linzami ya afka wani dogon rukunin gidaje a babban birnin kasar, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Ukraine. Wani ma'aikacin ceto ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa mutane shida ne suka jikkata a harin na makami mai linzami. Wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda saman ginin ya yi mummunan lalacewa. Zelensky ya yi hasashe jiya Juma'a cewa har-haren da ake kaiwa kan Kiev zai ƙara tsananta yau Asabar. Ya ce Kiev tana buƙatar kulawa ta musamman, tare da ayyana ba za mu rasa babban birninmu ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a wannan makon cewa yunkurin mamayar Rasha a Ukraine na iya tilastawa 'yan Ukraine miliyan 4 tserewa daga ƙasarsu, lamarin da ka iya zama ɗaya daga cikin rikicin 'yan gudun hijira mafi muni a Turai cikin sama da shekaru 70. A cewar babban kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Filippo Grandi, ya zuwa safiyar yau Asabar, sama da 'yan Ukraine 150,000 ne suka tsallaka zuwa ƙasashe da ke makwabtaka, yayin da aka kiyasta 75,000 sun tsallaka zuwa ƙasar Poland. Grandi ya wallafa a shafinsa na Twitter da safiyar yau Asabar cewa adadin 'yan gudun hijira da ke gudun hijira a cikin Ukraine shi ma yana ƙaruwa, amma yanayin soja ya sa yana da wahala a iya kimanta adadin da ba da agaji. Ƙasar Poland tare da Moldova, Romania, Slovakia da kuma Hungary sun sassauta rufe iyakokinsu na COVID-19 don baiwa 'yan Ukraine izinin shiga da ke tsirewa tashin hankalin Rasha. Gwamnatin Poland ta ayyana buɗe kan iyakokinta, kuma ta ce ba za ta buƙaci takardu na hukuma ba. ‘Yan sandan ruwan Faransa sun kama wani jirgin ruwa yau Asabar, wanda hukumomi ke zargin cewa na wani kamfanin ƙasar Rasha ne da tarayyar Turai ta kakaba a takunkumi kan yakin Ukraine, kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Jirgin ruwan dakon kayan da ke jigilan motoci, wanda yake kan hanyarsa ta zuwa St. Petersburg, ana matuƙar zarginsa yana da alaƙa da muradin Rasha da aka sanya wa takunkumi, in ji Captain Veronique Magnin na ma'aikatar da ke kula da ruwan Faransa. Maganin ya ce an karkatar da jirgin ruwan zuwa tashar jiragen ruwa ta Boulogne-sur-Mer da ke arewacin Faransa tsakanin karfe 3 na safe zuwa 4 na safe, inda ya kara da cewa jami'an custom na ci gaba da gudanar da bincike, kuma ma'aikatan jirgin suna ba da haɗin kai. Ofishin jakadancin Rasha da ke Faransa ya nemi ƙarin bayani daga hukumomi game da kama jirgin, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Rasha RIA ya ambato ofishin jakadancin yana cewa. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a Amurka ta hana jami'an Somalia da wasu ɗaiɗaikun mutane shiga Amurka, inda take zargin su da yi wa demokuraɗiyyar Somalia zagon ƙasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta sanya hana bizar ne bayan da Somalia ta ja da baya a zaben 'yan majalisar dokoki na ranar 15 ga watan Maris da ya kamata a kammala a ranar Juma'a. A yanzu mun sanya takunkumin bizar ne a ƙarƙashin wannan manufofi kan wasu jami'an Somalia da wasu ɗaiɗaikun mutane don su girbi abin da suka shuka na ayyukansu na kawo cikas. Blinken ya faɗi haka a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar. Babu wata gwamnatin tsakiya da ta taɓa rike madafin iko gabaɗaya tsawon shekaru 30 a Somalia, wanda ke cikin wani dogon tsari na zaɓe da aka sha fama da rikicin mulki a tsakanin shugaba Muhammad Abdullahi da Prime Minister Muhammad Hussein Roble. Zaben 'yan majalisar wanda aka fara a watan Nuwamban bara, wanda tsari ne da masu zaɓe na musamman da suka hada da dattawa za su zaɓi 'yan majalisar dokoki 275, wanda daga nan ne za su zaɓi sabon shugaban ƙasa a ranar da ba a tantance ba har yanzu. Jiya Juma'a ma'aikatar baitulmanin Amurka ta fitar da wani sabon lasisi na ba da izini ga duk wata mu'amala ta kasuwanci da hukumomin Afghanistan, inda ta sanar da cire su daga takunkumin da aka kakaba wa Taliban da kungiyar Haqqani. Sabon lasisin, wanda shi ne na 7 da baitulmanin ya bayar a cikin 'yan watannin nan, ya ba da damar duk hada-hada da ta shafi Afghanistan da hukumomin gwamnatinta waɗanda takunkumin Amurka ya haramta, in ji ma'aikatar baitulmalin. Kodayake har yanzu ta haramta aika kuɗi ga Taliban, ƙungiyar Haqqani da kamfanoni masu alaƙa da kuma ɗaiɗaikun mutane da ma'aikatar baitulmalin ta hana. Matakin ya zo ne bayan tattaunawa tsakanin ma'aikatar baitulmalin Amurka da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu da ke kasuwanci a Afghanistan, kuma ya yi kama da jerin takunkuman da aka cire a cikin 'yan watanni ga ƙungiyoyi masu zaman kansu.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɓangaren rahotanninmu. Yayin da Rasha ke ci gaba da kai farmaki a Ukraine, 'yan majalisar dokokin Ghana sun yi kira ga gwamnati da ta hanzarta kwaso ɗaliban ƙasar da ke Ukraine, yayin da masu sharhi ke ci gaba da bayyana tasirin rikicin Rasha da Ukraine ta ɓangaren harkokin diflomasiyya da kuma tattalin arziki. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas ya aiko mana da wannan rahoton.
The way the matters are escalating in Ukraine, if you pay regard to and the rest of the world.
Mai daraja, kakakin gidan nan namu, ba mu da tabbas yadda lamari ke tabarbarewa a Ukraine. A bisa la'akari da abin da Amurka ke faɗi, abinda Putin da kansa ke faɗi da sauran shugabannin duniya, ba za a iya tabbatar da kariyar mutanenmu ba. Muryoyin wasu mambobin majalisar dokokin Ghana kenan. Ita ma ƙungiyar ɗaliban Ghana NUCS a taƙaice ta ƙara muryarta ga kira ga gwamnati ta mai da hankali wurin kwaso ɗalibai 'yan Ghana a Ukraine. Akan haka da take magana da ɗaliban a nan Accra, jakadiyar harkokin wajen ƙasar Ghana Madam Shell Ayokobuchi ta ce ba da jimawa ba gwamnan za ta gabatar da ra'ayinta akan matakin ɗauka.
So we're all waiting to see what will happen, and for us this morning we are trying to figure out what to do with our nationals who are resident in Ukraine.
Muna jiran ganin abin da zai abu. Safiyan nan muna duban abin da zamu yi ne da al'ummu dake a Ukraine. Sanin abin da ke abukuwa na zama mawuyacin abu daga inda muke wurin kwaso su. Don haka muna buƙatar mu tabbatar suna cikin koshin lafiya. Ko wani ƙarin haske Isa mai rago masanin harkokin tsaron duniya zai ce mana dangane da wannan rikici na Ukraine.
Wannan yaki zai janyo mummunan tasiri a fannin zamantakewa kenan da kuma cigaban tattalin arzikin kasashen Turai. Domin kasar Rasha kasa ce mai albarkan man fetur da iskar gas wacce take sayarwa ga wato wasu kasashe na Turai da wasu ma kasashe wanda ke nisa da Turai. Dangane da ɗaliban kasar Ghana da ke a kasar Ukraine, ina jin ya kamata gwamnatin Ghana ta hanzarta wurin wasu wayannan dalibai saboda da wannan rikici yana wato ci gaba da rinciyabewa. Hira da aka yi da shugaban daliban ya nuna cewa abinci da suke da shi ya so makarewa, sa'annan babu dama ta waje. Akan haka idan gwamnati bata hanzarta ba, lalle duk abin da ya samu wayannan dalibai, ina jin iyayen wayannan dalibai da iyalansu ba za su wato hakure wa wannan lamari ba.
Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla a gaida Radwan Abbas. To yanzu kuma za mu duba batun siyasar Najeriya. Biyo bayan sanya hannu da shugaba Muhammadu Buhari yayi akan sabuwar dokar zabe, masana kimiyyar siyasa da masu sharhi na cewa akwai sauran rana a kaba. Wannan dare-daren na da nasaba da bukatar da shugaba Muhammadu Buhari ya sake gabatarwa akan agoge sashi na 84 na dokar da ta haramta wa masu rike da kujerun siyasa damar zaben yan takara ko tsayawa takarar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Al-Hikaya ya aika mana da wannan rahoton.
Fasarar wannan sashe na nuna mai son takarar mukami sai ya aje kujerarsa kafin samun damar yin hakan, inda shugaba Buhari yake da matsayar hakan rashin adalci ne ga waɗanda ke wannan aji kuma ya saba tanadin tsarin mulki. Masanin kimiyyar siyasa Dr. Faruk BB Faruk ya ce 'yan majalisar na da hurumin kyale dokar a yanda take ko goge sashen.
Gaskiya ina ganin shugaban kasa ya sa hannu akan dokar nan, akan ta zama masa dole saboda an fara samun mutane daga ko'ina suna tufin alati ne akan kawo doka har su biyar da za a ki sa mutane. Wannan sashi na doka da yake a cikin duk da ya nuna baya son sashen, ba cirewa kawai kamata a yi ba, dogon bincike kamata a yi masa, me yi amfaninsa, sannan me yi rashin tasirinsa. Abinda aka bashi dama ya sa hannu akan doka saboda mukaminsa na shugaban kasa, ya kawo gyara akan dokar idan ya ga yana da gyara, ko kuma ya ce a kada a yi wannan dokar idan yana dalilin da zai faɗa na kada a yi wannan dokar. Amma kawai ya ɗaura wa doka karamin tsana ba za a yi ta ba, ko kuma shi a cire masa. To gaskiya ya ma wuce hurumansa a demokradiyya.
Shi kuma shahararren mai hamayya da tsarin gwamnatin APC injiniya Abuba Galadima, wanda ya yi alwashin a fille masa kai in shugaba Buhari ya sanya hannu a dokar, ya ce har yanzu shugaban bai sanya hannun da zuciya ɗaya ba, kuma dama ya fara batun ne ga dokar da shugaban ya mayar majalisa.
Dukkan abinda muke zaton cewa mun ci riba a sake ɗauke su ba tare da an ɗauke idanmu ba, amma sa hannu da ya yi ya sa hannu ne a bisa matsi da kiraye-kiraye da al'umma da ku 'yan jarida da civil society organizations suke yi, har suke cewa idan bai sa hannu ba to fa za su fita zanga-zanga sun ba shi kwana biyar.
Wannan dai injiniya nuna har yanzu ba ki gamsu da hannun da aka sawo bai tafi yadda
ban gamsu ba, tunda har yanzu ya ce akwai sauran rana a kaba da zai kai gyara.
'Yan siyasar APC da kansu irin jigonta Musa Abubakar dan Malikin Kebbi sun yi kira ga shugaban ya sanya hannu kan dokar ba tare da cire wasu sassa da suka hada da zafin yar tinki a zai da 'yan takara ba.
To za ka ga kamar su wayannan delegate da ake zabe, kafin a baro jiha gwamna ya ce musu in kun je ku zabe wani, to ba mutum tunanin cewa za su zaɓi mutum wanda zai kishin al'umma. Saboda haka yana ɗaya daga cikin unhwanin, wato shi talaka kuma a san cewa ana yi da shi, ya mulkin ya komo dama da shi ke da ƙarfi, to kuma an dawo mulkin ya dawo hannun shi, shi ne unhwanin wannan zaɓe na malam bayan malam, ko in ce hajiya bayan hajiya, ko in ce dacijo bayan dacijo.
Shin majalisar za ta biyo shugaban ta goge sashen na 84? Da alamun majalisar mai shugabanci da ke biyayya so da kafa ga shugaban ba za ta gwale shugaban ba, ko da za a zarge ta da zama 'yar amshin shata. Nasiru Adamu Al-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau muna da tambayoyi kamar haka. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, don Allah ku samu mana ansar waɗannan tambayoyin. Wai shin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko da Annabi Adamu duniya, da wani harshe ko yare yake magana da matarsa Hawwa'u? Sannan sai tambaya ta biyu, a Afirka harsuna nawa muke da su waɗanda muke magana da su? Masu tambayar haɗin gwiwa Kawu Mai Ruwa Bajoga da Alhaji Kari Bage Bajoga. Sai kuma tambayar Muhammad Malaminta mai dinki unguwar Alheri Zuru, jihar Kebbin, Najeriya, mai cewa salamu alaikum BOA Hausa, dan Allah ku tambaya mun masana ko yaya kwayoyin halitta suke kasancewa a haifuwa da ana gadan haihuwar wada, ko da gaske ne wadanni sun fi masu tsayi tsawon rai? To idan Malam Kawo mai ruwa Bajoga da Alhaji Kari Bage Bajoga na tare da mu, ga kashi na ɗaya na ansoshin tambayoyinku daga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda ya ce:
To jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. To kamar yadda masu tambaya suka gabatar da tambayoyinsu, to dangane da abin da ya shafi Annabi Adam alaihi salam, wanda shine ainihin wato mutum na farko wanda Allah madaukakin sarki ya halitta, to akwai kaikawo da kuma kokari da yawa da maluma musamman na tarihi suka yi dangane da yaren da Annabi Adam alaihi salam yake amfani da shi da iyalinsa, wato matarsa Nana Hawwa'u, Allah shi kara musu yadda. Wasu sun ce ai suryanci suka yi amfani da shi, wasu kuma suka ce Ibrananci ne suka yi amfani da shi. To kaga in ka dauki misali Ibrananci din, wanda yare ne wanda ake dangantawa da Annabi Ibrahim alaihi salam, wanda kuma in ka kawo dalili akan wannan, to sai kaga ai Annabi Adam shine na farko kafin Annabi Ibrahim alaihi salam. Dan haka inda dai mutane suke ta kokari, wasu su ce Larabci ne, wasu su ce kuma yarurruka ne waɗanda bayanin su ya gabata a cikin littafai na addini, musamman Alkur'ani mai girma. To amma duk inda aka fi bada karfi shine sun yi amfani ne da lugatu ahlul janna, wato ma'ana yaren mutanen aljanna, yaren 'yan aljanna, wanda kuma ga masu karatun Alkur'ani mafiya yawa mu musulmi, zaka ga cewa Alkur'ani yana bada labari cewa Annabi Adam alaihi salam, hatta kalmomin da ya nema ko kuma abin da ya faru bayan ya faru, yayi amfani da su. To duka dai Qur'ani yana gaya mana cewa duka waɗannan abubuwa sai mu ga da Larabci ake mana bayani. Dan haka waɗanda suke ijtihadi akan cewa Larabci ake amfani da shi, to ai dama yaren mutanen aljanna shine Larabci. Sannan kuma in muka ga wasu abubuwa da yawa da suka yi ta faruwa, in muka dubi kisar Annabi Adam alaihi salam musamman cikin suratul Baqara, za mu ga yadda wato maganganu suka yi ta gudana da kuma sauran surorin Alkur'ani mai girma waɗanda suka yi bayani dangane da abin da ya shafi rayuwar Annabi Adam alaihi salam, tun daga lokacin da Allah ya umurci shaidan akan ya masa sujada, da kuma yadda ma al'amari ya kasance tun farkon halittar tasa cewa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, har zuwa ƙarshe. Kaga duk ya kawo mana bayanin cewa Allah ya yi niyyar halittar Annabi Adam, kuma ya sanar da shi abubuwa har zuwa ƙarshen magana da ake yi. To don haka abinda muka fi bada ƙarfi a kai, tunda littafan tarihi ba su da wani bayani mai ƙarfi da suke yi cewa ga wani yare guda ɗaya, to saboda haka sai mu bada ƙarfi da kuma yadda da cewa wannan yaren na mutanen gidan aljanna shi Annabi Adam da matarsa Nana Hawwa'u suka yi amfani da shi, domin ai su din ma daga aljannan suke. Kuma Qur'ani ya karantar da mu cewa yaren gidan aljanna Larabci ne. Sannan kuma za ka ji cewa abun nan ana ta ambaton salam salam, zaman lafiya ko aminci a gidan aljanna. Sannan kuma duk abubuwan da ake ta bayani din nan, za ka ga waɗannan kalmomi ko a wasu yarurruka ma, in Larabci ya ce salam, wani yaren sai ya ce shalom, to ka ga da duk ma'anar guda ce. Da haka ana nufin kawai yaren mazauna gidan aljanna shi suka yi amfani da shi, wanda kuma daga baya dangane da abin da ya shafi yadda mutum zai fahimci harshe ko ya yi amfani da shi wajen sadarwa, har Allah tunda shi ya halicci bayansa kuma 'yan Adam din, ya kuma halicci yarurrukan nasu gaba daya, sai aka yi ta sauƙaƙa musu sauƙi ta yadda za su samu damar yin sadarwa tsakaninsu har zuwa halin da muke ciki. Sannan dangane da abin da ya shafi wato yare kuma da muke da shi a nan Afirka, kamar yadda masu tambaya suka gabatar, to babu shakka wannan nahiya tamu ta Afirka tana da harsuna daban-daban. Kuma daga cikin harsunan da muke da shi, akalla
an yi kiyasi wani bincike da ya gabata tun shekaru biyu da suka wuce ya nuna cewa akalla akwai wato kabila waɗanda suke da yare daban-daban akalla 1,500 zuwa 2,000 a nan nahiyar mu ta Afirka. Amma kuma yaren da aka fi amfani da su wanda su ne rayayyu waɗanda ake sadarwa da su wato akwai akalla yare 522. In muka duba za mu fahimci haka ne ta hanyar cewa misali bari mu yi amfani da Hausa. Idan aka ce Hausa, to Hausa yaren kenan gaba ɗaya. Amma in muka dubi rabe-raben Hausan, misali ka ce wannan Kananci ne, wannan Zamfaranci ne, wannan Zazzaganci ne, wannan Gobaranci ne da makamantansu, to duk waɗannan abubuwa su suka tafi suka bamu adadi da kuma yawa ɗin. To amma kowanne aka tashi magana ai abu guda za a faɗa. Misali aka tashi cewa ruwa da Hausar ko ina za a ce ruwan ne. Kuma ko da ma akwai wani wata inkiya da ake ma ruwan da Hausar ta wancan garin, an san dai abin da ake nufi mafi rinjaye shi ne ruwa ɗin. To haka dai misalan suka yi ta kasancewa. Sannan kuma akalla waɗannan yarurruka ɗin wato suna da girma wanda kuma wasu ba wai sun tsaya a Afirka ba ne kawai. Alal misali manyan yarurruka da aka fi amfani da su akwai harshen Larabci, wanda harshen Larabcin nan idan ka dubi arewacin Afirka za ka ga kamar su Tunisia, su Algeria, su Morocco, su Sudan, su Chadi, su Mali, waɗannan musamman ƙasar Mali ana amfani da Larabci ba wai kai tsaye ba, da kuma irin su Murtaniya da makamantansu. Wasu yarurrukansu Hausa ce ko kuma abin nan Larabcin ce kashi 50 daga cikin 100 na yarensu.
To sai kuma ansar tambaya kan ƙwayoyin halitta masu sa a haifi wada, ko ana gadar haihuwar wada, da kuma ko wada ni sun fi masu tsawon rai. Idan mai tambaya Muhammad malaminta mai ɗinki unguwar Alheri Zuru jihar Kebbin Najeriya na tare da mu, ga ansarka daga bakin Dr. Sa'ad Mumuni da ke nan Amurka, wanda ya ce
kalmar wada ko kuma dwarfism a turancin Ingilishi ana amfani da ita ne wajen siffanta mutane da tsawon suke da matukar gajarta kuma tsawon su yayi ƙasa da ƙafa 4 inci 10, wato kamar kimanin mita 1.3, yayin da mutum ya gama cikin girman shi ko kuma ya cika baligin mutum a mace ko namiji. Akwai abubuwa ko al'amura da dama da suke iya jawo irin wannan laruwa ta wada. Ɗaya daga cikinsu shine kirkicewar ƙwayoyin halitta wanda yake shafar ƙwayar halittar da take tasiri wajen girman ƙashi. Sannan waɗansu al'amura kamar da suka shafi sinadaran da suke tasiri wajen girman mutum gaba ɗaya, ko kuma matsananciyar rashin abincin gina jiki a wani yanayi na rayuwa da dai makamantansu suna iya tasiri wajen tsawon mutum. Zan yi bayani akan ita ta larurar da take faruwa sanadiyar jirkicewar ƙwayar halitta. Wannan shine yanda ya fi yawa a duka mutanen da ake gani da suke da larurar wada ko kuma suke zama wada. Wadan da yake da tasiri ta ko yake siffantuwa ta jirkicewar halitta ana iya gado idan ɗaya daga cikin iyaye ko macen ko namijin take da wannan jirkicewar ƙwayar halitta sannan suka haifi yaro, akwai haɗarin cewa yaron zai iya gadon wannan ciwo na larura ta wada. Amma ba wai duk lokacin da aka samu wannan haihuwar ba ne za a iya cewa za a samu larurar. Amma dai a takaicin bayani shine ana iya gadon wada idan ya tasirantu ne ta jirkicewar ƙwayoyin halitta. Idan an samu larurar wada takan mafi yawanci sukan iya rayuwa kamar yadda kowa yake yin rayuwa ba tare da waɗansu matsaloli ba, amma a waɗansu lokuta kuma sukan sami matsaloli kamar na numfashi ko kuma yawan ƙiba ko teɓa, da kuma matsaloli na gadon baya kamar kusumbi ko kuma tsukewar laka. So a yayin da suke da irin waɗannan matsalolin yakan shafi yanda suke gudanar da rayuwa da kuma zaka ga suna neman sai an yi wani dauki mataki domin a tallafa musu su sami rayuwa ingantacciya. Babu wayansu ingantattun bayanai da suka nuna cewa wadanni sun fi mutanen da ba wadanni a tsawon rayuwa ba. Mafi yawanci wadanni sukan iya rayuwa kamar sauran kowa, amma hasali ma idan suna da waɗannan matsaloli da aka bayyana a baya, ya Allah sa iya tasiri wajen rage musu ingancin rayuwa da kuma rage musu tsawaitar rayuwa idan ba a ba su agaji na likita ba ko na asibiti domin a inganta rayuwarsu.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan harshen da Annabi Adamu ya amfani da shi da sauransu. Yanzu kuma a madadin masu ansa mana tambayoyin, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da Dr. Sa'ad Mumuni na nan Amurka, sai wanda ya ba da umarni Hailu Haile da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai.
Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta buƙaci gwamnatin ƙasar Kenya da ta dawo da shugabancin hukumar kwallon kafar ƙasar da ta rusa, ko kuma ta fuskanci hukuncin hukumar da dakatar da ƙasar daga dukkan lamuran kwallon kafa har sai illa ma sha Allahu. To a watan Nuwamban bara ne sakatariyar ma'aikatar wasannin ƙasar ta Kenya Amina Muhammad ta ba da sanarwar rusa shugabancin hukumar kwallon ƙasar, inda ta nada wani kwamitin roƙon ƙwarya da zai tafiyar da lamuran hukumar bisa tanadin kundin tsarin mulkin ta. Amina ta nada alkali Aaron Maimurabus ya shugabanci kwamitin na roƙon ƙwarya tare da yar jarida Linda Ogutu a matsayin sakatariyar kwamitin. So biyu, gwamnatin kasar ta Kenya tana kamawa tare da tsare tsohon shugaban hukumar Nick Mwenda bisa zargin sama da fadi da kuɗaɗe, lamarin da yasa ya sauka daga mukaminsa, inda mataimakinsa Doris Petra ya karbi shugabancin kafin matakin na rusa su da gwamnati ta yi. To sai dai hukumar FIFA ta ce lallai sai gwamnatin ta Kenya ta mayar da su akan mukamansu tare da ba su cikakken ikon tafiyar da hukumar, wanda shine kawai zai sa ta kaucewa fadawa hushin hukumar, wanda hakan ke nufin haramtawa 'yan wasan kasar ko kuma kungiyoyi shiga kowace irin gasa ta kasa da kasa na mata da na maza. Haka kuma za a haramtawa alƙalan wasa daga kasar alƙalancin wasannin kasa da kasa, yayin da kuma ba za a dauki duk wani dan wasan cikin gida na kasar taka leda a waje ba a duk tsawon lokacin dakatarwar. A halin da ake ciki kuma, hukumar kwallon kafar kasar ta Kenya ta mai da martani akan matakin na hukumar FIFA, inda take roƙonta da ta duba yiwuwar dage takunkumin da ta kakabawa kasar. A cikin wata sanarwa da sakatariyar ma'aikatar wasannin kasar Amina Muhammad ta fitar a yau Asabar, ta ce gwamnati ta yi kokarin tuntubar hukumar ta FIFA kafin daukar matakin rusa hukumar kwallon kafar, amma kuma bata saurare su ba. Amina ta ce gwamnati ta dauki matakin ne da nufin kawo gyara da maido da martabar sha'anin kwallon kafa a kasar. A yayin da ake ta baba kan makomar mamallakin kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila Roman Abramovich, masu saka hannun jari da dama a fadin duniya sun soma shirye-shiryen saye kungiyar. Hakan na zuwa ne sakamakon mamayar da kasar Russia ke kokarin yi wa Ukraine, a yayin da kuma aka bayyana Abramovich, wanda dan kasar Russia ne, a zaman daya daga cikin masu karfafawa gwamnatin shugaba Vladimir Putin wajen mamayar ta Ukraine. Tuni da ministan kwadago na Birtaniya Chris Bryant ya fadawa majalisar dokokin kasar cewa kamata yayi a haramtawa hamshakin attajirin zama kasar ta Birtaniya na har abada. Ba iya tantance ko Abramovich ya soma batun cefanar da kungiyar ta Chelsea ba ya zuwa yanzu. To amma jaridar Daily Star ta ruwaito cewa wasu kamfanoni masu zaman kansu na kasar Amurka sun nuna sha'awar sayan kungiyar da aka kiyasta za ta kama kudi kusan fan miliyan 1,000 da miliyan 500. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.